shi dai gwamnatin jihar Taraba ya komo gida ne a wani yanayi na sarkakiya bayan ya shafe fiye da kwanaki 80 da tsuriya a wajen jihar. Lamarin da ya kai wasu kungiyoyi na kokarin maka ƴan majalisa dokokin jihar kotu domin ɗaukar mataki kamar yadda doka ma ta tanada. Da yake jawabi jim kaɗan da komowarsa, gwamna Alkaddare Dison Isiyaku ya yi shagube ne ga masu neman sanin halin da yake ciki.
I'm very much grateful because I was responding to treatment.
Bari na miƙa godiya ta ga dindin jama'a da ta zo da neman maraba da kuma nuna ƙauna. Na ji wasu na ta guna gani, ai ko ba sabon abu ba ne, kuma komai na tafiya. Babu abin da ya tsaya wannan jihar, ai na ji jinya ne a Abuja. Kai Allah kyauta, wani abu ya faru ai kowa zai shafa. Za mu ci gaba da ayyukan da muke yi. Abu ne mai sauƙi. Da ji mutane suna ta gulma da yi da mutum. Idan bai da amma a littafi mai tsarki ya hore mu ne da mu nuna tausayi idan wani bai da lafiya, a cewar gwamnan jihar Taraba Alkaddare Dison Isiyaku.
Very easy for people to talk all kinds of things when somebody is sick, but the holy book tells us that we should show sympathy when somebody is ill.
Ba dai wannan ne karon farko ba da jihar ke shiga irin wannan dambarwa na bacewar gwamna, domin ko a baya an taba samu makamancin wannan zamanin gwamnatin marigayi dan Baba Suntayi. Lamarin da ya kai ƴan majalisar dokokin jihar Kada Kuriya baiwa mataimakinsa Alhaji Garba Umar UTC ragaman mulkin jihar. To ko mai masana shari'a ke cewa ne a yanzu da gwamnan ya komo bayan ya shafe fiye da watanni biyu a waje, barista Idris Abdullahi Jalo, wani lauya ne mai zaman kansa, ya ko bayyana abin da ma ya kamata a yi.
Ba wai da ya kamata su ɗau mataki a hukumance su ne House Assembly, kuma kamar yadda ka sani bayan wajen kwana 87 kenan, sannan kamar yadda tsarin mulki ya riga ya tsara ba a bi haka nan ba, sai ya rage House Assembly su ɗau madadin da suka ga ya dace suna iyawa.
Bisa tsarin mulki musamman sashi na 190 ƙaramin sashi na 1 ya gabatar da cewa idan gwamna zai tafi hutu ko kuma bisa wasu dalilai ba zai iya gudanar da ayyukan office ɗin shi ba, to dole ne ya sanar makakakin majalisa wannan bukatuwa. Sannan sai idan har bayan ya sanar, ya sake sanar da kakakin majalisa cewa ya tafi ya dawo, bayan haka
su ma dai talakawan jihar wanda su ake mulka sun ko bayyana ra'ayinsu nema da cewa.
Sunana Habu Ardo. Mun yi farin ciki sosai saboda mai girma gwamna ya dawo jihar Taraba lafiya. Mun gan shi mun yi farin ciki sosai matuka. Ai duk wani mai rai dole ne wani lokaci zai dan ji kamar bai da lafiya ko kuma jiki dai dole ne, wannan Allah ne ya faɗa. Gwamna ya yi kokari a baya, kuma muna sa begen salon da aka dauka yanzu da ayyukan da ya dauka yana yi, Taraba za ta samu ci gaba sosai, wanda gobe ba in gwamna in wa'adin mulkin sa ya kare za mu rika tuna da shi da baya cewa lokacin da mai girma gwamna yake gwamnan Taraba an samu ci gaba wanda ya bar tarihi a Taraba.
Sunana Thomas Yayojen. Fatan mu shine muna son jama'an Taraba ci gaba da addu'a, kuma su cooperating su ba gwamna hadin kai don kasan nan a samu ci gaba da tsawo da ya dauka da tafiya da yake so yi da ayyuka da yake so bar a fara shi kwanan nan.
Koma da menene yanzu kam lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko shin gwamnan zai sake tafiya ko kuma a'a. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.